Samun jini a take ga marasa lafiya wani abu ne da sai ido ya ja a mafi yawancin lokuta a asibitocin kasar Nijar. Sabili kenan da hukumomin kiwon lafiya suka tattara jami'ai wuri guda don nazarin ta inda za a bullowa wannan matsala. Asibitocin karbar haihuwa na daga cikin wuraren da wannan matsala ta fi kamari, inji Lawali Ali, shugaban asibitin haihuwa maternity Isaka Gazobi da kenan Yamai.
Zani ba ku misali, shekarun jiya wata mace ce take da bukatar wani jini, sai da muka yi wajen likitoci guda nawa, wajen daki 20 ba dai muka yi. Allah ya ba mu cikin wani wuri muka samu sashe daya, inda ba mu samu ba wannan sai abin da Allah ya yi.
Dumbin mutane ne ke rasa rayukansu a nafiyar Afirka a kowace rana a sakamakon karancin jini. Saboda haka ministan kiwon lafiya Dr. Iliyasu Idi mai nasara ke ganin dacewar daukar matakan gaggawa don magance wannan matsala.
Game da karancin jini, mata na mutuwa, yara na mutuwa, mutane na hatsari, tunda in ka tsoka yau kasashen Afirka hatsarin motoci ma yawa. In mutum ya zo bai da jini, latilas sai ya samu wanda zai bashi shi. To in kaga mutane ba su zawa suna bada kenan kaga akwai matsala. Shi dai jini ba a saida shi. Duk wani likita wanda zai amsa dalar dan malati dan ya bada jini, wannan yana iya kai kara ta inda yake so. In ba ya kawo shi mun wajen hukuma ta kiwon lafiya yana kai kara ta justice, ya ce wani rana kaza an saida mai jini wuri kaza, ya ga irin hukuncin da za mu.
Bincike ya nuna da cewa ɗare-ɗaren da jama'a ke nuna wa maganar bayar da jini shine babban dalilin da ke haddasa karancin jini ko rashin sa a asibitoci.
Mutane akwai wani abu da a cikin kansu jin suke, in ka je ka bada jini za a sanin, in akwai wani ciwo gare ka za a bayyana shi. Alhali jinin da ake doka ba wanda ya san ko ba wanda zai sanin abin da ke gare ka, ba wanda zai sanin ka zo ka bada jini in ba kai ka je ka kwadi ka bada jini ba. Ba wanda zai sani shi kai ne likita mai binciken wannan jinin, nimero ne ake sa mishi, ba ya cewa wani ya zo ya bada jini ga abin da an ka dauke, bai san ko wane ne ba. Duk abin da mu muke kiyayewa lamba ce ake doka a sa a dauki wannan jini, a je a tace shi, a yi mai bincike iri-iri, saboda in ya ingantu a samu mutum shi sai a samu mutum shi, saboda wanda da ya bada jini Allah ya san sakamakon da zai zo mishi.
Don cire dukkan wani jahilcin da ya shafi batun bada gudunmuwar jini, ma'aikatar kiwon lafiyar al'umma ta yanke shawarar shirya kamfen musamman domin faɗakar da jama'a a ilahirin jihohin wannan ƙasa da nufin ganar da su cewa bayar da jini a asibitoci aikin jin ƙai ne da ya shafi kowa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.